الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala ga dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 6 ga watan Zulhijja shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 22 ga watan goma shekara ta 2012. Takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam. Na Ash-Shaykhul Imam عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي درسي دي غباتا من شغا سابن بابي شيني باب التيمم واتو بابا لكي بياني دنغني دا حكنشه حكنشان تيمما كمريان دا بياني يا غباتا دنغني دا ما انر التيمم اياري واندي كي نلا روشي da shari'a. Shi lafazin at-tayammum masdar ne, ma'anarsa shine al-qasd, ma'ana nufatar abu, kamar yanda wato larabawa suke faɗa a yaren su cewa yammamtuhu ay qasadtuhu, kamar yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke cewa wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun, kar ku nufaci mai muni ku ce daga cikin shi za ku dauka ku ciyar, ku nemi kusaci ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Idan muka kalli wannan lafazin wala tayammamu al-khabitha, ai wala taqsudu al-khabitha, wannan kenan ta bangaren larauci. Idan muka dawo a shar'anci, idan aka ce timama at-tayammum, shine malamai suka ce masful wajhi wal kaffaini biturabi ala wajhin makhsus, masful wajhi wal kaffaini biturabi ala wajhin makhsus, shafar fuska da tafukan hannu wato da ƙasa a bisa wata fuska wadda take keɓantacciya, kamar yanda bayani ya gabata akan haka, kuma ƙarin bayani zai zo akan haka insha Allah a darasi na yau. Tare da cewa ita ce mama abu ce wanda take tabbatacciya a Al-Qur'ani da Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malaman al'umma har zuwa kiyama, kamar yanda dalilai sun gabata daga cikin Al-Qur'ani, fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tabtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Da can kuma cikin suratul ma'ida fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu idha kumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bay wa in kuntum junuban fattahabu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alga'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min al-aya. Wadannan ayoyi sune dalilai akan cewa ita timama abu ce wanda Allah ya shar'anta mana ita da nassi na al-Qur'ani, wanda hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wuce al-safa tare da cewa biyu sun gabata daga cikin su. Hadisi na farko shine hadisin Imran ibn Husayn al-Khuzai, Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qawm, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum ya koma gefe bai yi sallah tare da jama'a. Wannan ku kasancewar ana cikin tafiya ne, lokacin sallah yayi an zo an hadu an yi sallah, bayan gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ga wannan sahabi a gefe, manzon Allah sai yake tambayar shi wani me ya hana ka yi sallah a cikin jama'a, sai yake cewa asabatni janaba, an gane ko da manzon Allah ya ce masa ma mana aka an tusalli fil qaum, me ya hana ka yi sallah a cikin jama'a, sai ce ya rasulullah asabatni janaba wala ma'a, yace ya rasulullahi janaba ta same ni kuma alhali babu ruwa tare da ni, manzon Allah sai yace da shi alayka bis sa'idi fa innahu yakfik, manzon Allah yace ka lazunci yin amfani da fuskar kasa, ma'ana ka shafi fuskar kasa, manzon Allah yace domin wato ita kasa ta wadatar da kai, idan ka shafe ta za ta tsaya maka matsayin arwallaci. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke tabbatar mana shar'anci wanda yake na temama, tare da cewa a ƙarƙashin wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata cewa ita temama tana da sabubba, wanda kamar yadda bayani ya gabata mun zana kusan sababi shida waɗanda suke halitta ma musulmi yin amfani da ƙasa, ma'ana yin temama, wanda anan menene uzurin da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shaya asabatni janabatun wala ma, shaya rasulullahi janaba ta same ni kuma alhali wato babu ruwa tare da ni, kaga anan kenan zamu gane sababin abinda ke sanyawa ayi temama. Sababi na farko shine rashin ruwa, rashin ruwa kenan shine fukudanul ma, ko kuma kace adamul ma, wato rashin ruwa duk lokacin da kare shi ruwa ga lokacin sallah yayi, ka buga ka rasa to iya abin da yake kanka kai temama. Sharadi na biyu, sababi na biyu shine ta'addu ruski imani, ma'ana rashin samun dama dangane da yin amfani da ruwa, wanda a ƙarƙashin waɗannan sabubba biyu malamai suka kasa sabubban suka kai kamar kusan guda shida, wanda dai kenan sababi na farko shine rashin ruwa, kwata kwata in babu ruwa ga lokacin sallah yayi iya abin da yake kanka kai temama kai sallah. Abu na biyu shine kasancewar jin tsoron hallaka a karan kanka ko dukiyarka, in har ka tafi domin neman ruwa to wannan sai ka daina neman ruwan kai sallah, kai temama kai sallah. Misali anan kasancewar tsakaninka da inda zaka samu ruwa akwai wasu namun daji wanda za su iya taba lafiyarka, kuma ga lokacin sallah yayi kuma babu ruwa tare da kai, anan sai kai temama kai sallah. Ko ya kasance kana da wata dukiya hanyar kwa akwai ɗan fashi, za su iya tsare ka su karɓe wannan dukiya, ko kuma dukiya ce wanda ba za ka iya ɗaukan ta ka tafi tare da ita ka nemo ruwa, dole sai da ɗan gadi, to anan sai ka tsaya kai gadin dukiyarka kai sallah an gane ko domin kiyaye dukiya shi ma wajibi ne abu na uku ko ya kasance sababi na uku shine ya kasance tare da kai akwai ruwa amma ruwan bai wuce ba didi shanka kana jin kishirwa ko kuma kasancewar kana tawakkuin cewa kafin ka kai inda zaka samu ruwa kishirwa za ta dame ka to a wannan lokaci sai kai temama kai sallah wannan ruwa ka aje shi domin shanka an gane ko amma kishirwar ka tabbatar da kishirwar da za ta iya halakar da kai idan wato ba wannan idan kai amfani da wannan ruwa kishirwar za ta iya halakar da kai idan kai amfani da shi kafin ka je inda zaka samu sababi na hudu shine aljahlu bi wujudil ma ma'ana rashin sani dangane da samu ruwa ga lokacin sallah yayi babu ruwa tare da kai kuma baka da masaniyar ina da zaka same shi an gane ko dan haka malamai suka ce to daidai da wannan shine mutumin da ya manta ruwa a cikin makayinsa baka da shi ko kuma ka manta to a irin wannan lokaci sai kai temama kai sallah sababi na biyar shine jin tsoron halaka wato a karan kanka in ma da duwar rashin lafiya ko faruwarta ko kuma jinkirin warkewa misali kana da rashin lafiya wanda ba ta bukatar taba ruwa to anan sai kai temama kai sallah ko kuma kana jin tsoron cewa rashin lafiyar da take tare da kai idan har kai amfani da ruwa to za ta karu ko kuma za ta yi jinkirin warkewa to wannan ita ma dama ce wadda take ba musulmi wato yin temama sababi wanda yake na ƙarshe na shida shine kasancewar rauni da yake hada mafi yawan jiki ko kuma gabaguwa waɗanda suke na arwalla idan aka wayi gari rashin lafiya ta samu mutum mafi yawan jikinsa kuraje ne ko rauni ne ga janaba ta same shi anan sai ya yi temama ya yi sallah ba maganar wankan janaba sai lokacin da ya samu lafiya ko kuma gabaguwa ne na arwalla sai wanda ake wankewa sai ya zamanto akwai rauni a jikinsu wanda sanya ruwa zai zamanto akwai wahala a irin wannan lokaci mutum sai ya yi temama wato ya yi sallah wannan kenan shine anan da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asabatni janabatun walama sai yake cewa janaba ce ta same ni babu ruwa tare da ni don haka wannan yana nuna mana sababin yin temama shine rashin ruwa kamar yadda ubangiji tabaraka wataala yace falam tajidu ma'an wato ba ku samu ruwa don haka anan kuma zamu fahimci cewa ashe kawai ba daga lokacin sallah yayi ko dan jin tsoron kubcewar jami'i mutun yayi temama yayi sallah wannan idan mutun yayi sallah ba ta yi ba domin sharadi anan shine rashin samun ruwa ko kuma ma'ana rashin damar yin amfani da shi sannan muka wuce da hadisi na biyu shine hadisin wato Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ni game da wata bukatarsa fa ajnabtu yace sai janaba ta sama falam ajidil ma ban samu ruwan da zan yi wanka ba ni za a yi sai yace fa tamarragtu fi sa'idi kama tamarragu dabba sai na yi burgima a ban kasa irin yadda dabba take burgima anan mi zamu iya fa'idanta anan duk lokacin da baka da nasi to zaka iya yin iya ijtihadin ka an gane ko anan shi Ammar Allah ya kara masa yadda ba shi da wani dalili wanda yake halatta ma musulmi cewa ga yanda zai yi a lokacin da babu ruwan da zai wanka da shi ko arwalla kuma ga lokacin sallah yayi sai ya yi iya ijtihadinsa shine sai ya yi gurgima a kan ƙasa irin yadda dabba take gurgima an gane da ya gama sallah shine yake cewa kuma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika la sannan na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na bashi labarin abinda na aikata fa qala sai manzon Allah yace masa innama yakfika an taqula bi yadayka hakaza manzon Allah yace da zaka aikata haka da hannuwanka manzon Allah yace ayya wadace ka anan zamu fa'idanci cewa duk lokacin da mutun yayi ijtihadi ya aikata wani aiki na ibada wanda ba shi da nasi akan haka aka wayi gari cewa ya kuskure to ba maganar sakewa domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarci amma dangane da sake sallah manzon Allah ya tabbatar da shi akan sallar da yi amma iyami yace masa cai innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza iya abinda zaka yi ka aikata da hannunka haka shine anan kenan jahili wanda ya jahilci wani abu wani hukunci in ya aikata aiki akan kuskure iya abinda ake bukata a bayyana masa kuma anan na nuna mana wani salo na karantarwa daga cikin salon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine koya ma wato bawa aiki wannan ibada a aikace domin a nuna maka abu a aikace yafi saukin zama sama da yanda za a baka shi a ilmance shi ne anan sai ya nuna masa yake cewa innama yakfika lalle na wadatar da kai an taqula da zaka aikata bi yadaika da hannuwanka haka za manzon Allah ya ce haka anan akwai idlaqul qawli alal fi'l lafazin an taqula bi ma'ana an taf'ala sai ce thumma daraba bi yadihi al-arda darbatan wahida manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bugi kasa wato da hannayensa bugode tak wannan shine ke nuna mana cewa iya abin da yake tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama game da yin taimama shine bugon kasa dai tak ba biyu ba hadisin da ke nuna bugon kasa su biyu wannan bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cewa at-tayammumu darbatan ita ce mama bugon kasa biyu ne darbatul lilwajhi bugo na farko zaka yi shi domin shafar fuska wa darbatul lilyadaini lilmirfaqain bugo na biyu zaka yi shi domin shafar hannuwanka har izuwa gwiwar hannu wannan hadisi hadisi ne ba'ifi dan haka baya zama hujja anan iya abinda manzon Allah ya ce masa shine me ya nuna masa sai ya ce thumma daraba bi yadayhi al-arda darbatan wahida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bugi kasa da tafukansa wato bugo dai tak thumma masaha shimala alal yamin manzon Allah sai ya shafa hannunsa na hagu wato akan dama kenan haka an gane ko da ya bugi kasa to illa kasancewar kamar yanda bayani ya gabata ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine gushe hannu ko kuma kakkabewa to shine sai ya shafe hannunsa na dama kenan da na hagu shine sai ya ce wa zahira kaffaihi wa wajhahu da bayan tafukan hannunsa sannan kuma wato da fuskarsa kasancewar shi wannan lafazi na nuna mana kuma iya abinda ake shafa a taimama ashe ba hannu ba gaba daya har izuwa gwiwar hannu iya abinda ya tabbata shine shafar hannu izuwa tsintsiyar hannu shine ake kira da al-kaf idan aka ce al-kaf wato shine bakin nan tsintsiyar hannu don haka shi wancan hadisi da yace at-tayammumu darbatan darbatul lilwajhi wa darbatul lilyadain lilmirfaqaini hadisi ne ba'ifi ba zai zama hujja ba a wannan lafazi kasancewar na nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya shafi hannuwansa sannan ya shafi fuska duk da cewa ka'ida wawun anan la takatabi tartib ba ta nuna cewa sai da ya shafi fuskar sai da ya shafi hannun sannan ya shafi fuskar tare da cewa ba sharadi bane ba lalle dole sai mutun ya shafi fuska zai shafi hannu kamar yanda Allah ya shar'anta mana a cikin arwalla amma iya abin da yake wato tabbatacce kamar yanda aya ta alqur'ani ta nuna mana duk lokacin da mutun zai yi taimama in bayan ya bi kasa farkon abin da zai shafa shine fuska bayan ya shafi fuska sannan kuma sai ya shafi tafukan hannunsa kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba sai ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shahi fuskokinku sai ce da hannuwanku gabatar da shafar fuska shi ake yi kamar yadda aya ta alqur'ani ta gabatar an gane ko shine anan sai yace wa zahira kaffaihi wato da bayan tafukan hannunsa sai yace wa wajhahu sannan kuma da fuskarsa kenan a takaice sifar temama abu ne wanda yake mai sauki ba wani abu bane mai wahala iya abinda mutum zai yi a farko zai bigi kasa da tafukansa idan ya bigi kasa da tafukansa kenan zai bushe hannun ko kuma ya kakkabe su idan ya kakkabe hannun sai ya shafi fuskarsa gaba daya an gane ku bayan ya shafi fuskarsa gaba daya sannan kuma sai ya shafi hannun shi in ya gama cikin hannun ya shafa sannan kuma hannunsa na hagun da shi zai shafi bayan tafin hannunsa sannan kuma sai ya dawo tafi wanda yake na hagun zai shahe shi kenan da hannu wanda yake na dama haka yau kenan za mu tashi hadisi wanda yake na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithul arba'un malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan hadisi ne na 40 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوديت خمسا لم يؤطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرؤب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تهل لي أحد قبلي وأوديت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وتجابر ابن عبد الله الأنصاري الله إكرم سيده ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace uditu kamsa an mun kyautar wasu abubuwa biyar waye masa kyautar waɗannan abubuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa shine yace uditu kamsa an mun kyautar wato abubuwa biyar sai ya ce lam yu'dakunna ahadun min al-anbiya'i qabli manzon Allah ya ce ɗaya daga cikin annabawa waɗanda suka gabace ni ba wanda aka masa kyauta ta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyar nan ya ce an bashi abubuwa biyar amma baya nuna cewa sun takaita ga biyar kin domin akwai riwayar da ta zo cewa an mun kyautar abubuwa guda shida riwaya ce kuma ingantacciya kamar yadda take cikin sahihu muslim abu na farko sai yake cewa nusirtu bi rubi masirata shahar manzon Allah ya ce an taimaka mun da razana da frigic wato tsawon tafiyar wata guda yaya aka taimaka masa da frigic an taimaka masa da frigic shine dangane da jefa shi a cikin zukatan abokan gabar shi duk wani abokin gaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon tafiyar wata guda da abin da ke koma bayan haka kudu da arewa gabas da yamma an gane ku da birnin Madina duk wani makiyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jefa masa furgici a cikin zuciyarsa yana cikin zama wanda yake na daddara babu kwanciyar hankali tare da shi tsoro yake kafin a wayi gari za a kai masa farmaki ko kuma kafin ya kai marici irin wannan firgici da Allah ya taimaka ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam wata babbar wato runduna ce ta musamman domin babu wani babban makami wanda ke karya abokin gaba wato saboda tsoro da firgici Allah ya jefa a cikin zuciyar makiyinka ka san shi wanda yake tsoron a kai masa farmaki shin zai iya kaiwa shi da kanshi ba yanda za a yi shi a kullun ta kanshi yake to dan haka kasancewar ita irin wannan kyauta da Allah ya yama manzon shi sallallahu alaihi wasallam hatta da mabiyansa mu'minai wannan kyauta ta hada su har zuwa kiyama amma iya gwalgwadin abinda za su samu na wannan kyauta da Allah ya ba manzansa shine iya biyayyar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun bi shi sau da kafa mun jaddada imanin mu to duk wani maki wanda yake namu zai zamanto a cikin firgici da tashin hankali daga ya ga musulmi dole zai kauce wanda irin wannan firgici da Allah yake jefawa a cikin zukatan abokan gaba a wurare daban-daban Allah ya taimaka ma manzansa kamar yadda in mun koma cikin suratu Ali Imran a ranar yakin Uhudu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jefa firgici a cikin zukatan kafirai wanda suka karaya kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa sanulqi fi qulubi allazina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sulqanan wa ma'awahum an-nar wa bi'sa maswar zalimin Allah ya jefa firgici da tashin hankali a cikin zuciyarsu suka karaya sannan haka a ranar yakin Badar kamar yadda Allah yake kissanta mana a cikin suratul anfal idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu allazina amanu sa'ulqi fi qulubi allazina kafaru ru'b fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banan haka idan ka koma cikin suratul ahzab a gazwatul ahzab wanda ake kira shi da gazwatul khandaq ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jefa firgici a cikin zukatan kafirai kamar yadda Allah ke cewa wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa haka kuma banu quraiza yahuda wanda ke gefin madina wadanda suka warware alƙawalin da suka kulla tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma Allah ya jefa firgici a cikin zuciyarsu kamar yadda can Allah yake kissanta mana a cikin suratul hashr huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husuluhum min Allah فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار الآية فشيني أنا مزال الله يكي تشيوا نسيرت بالرعب مسيرة شهر أنت مكام درازنا ودع الله يكي جيبا وأجكين زكاة أبو كان غابانا وتصون تفير وتابودا dan haka kasancewar ita wannan kyauta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau tana tare da mu'minai kuma ba za ta gushe ba har zuwa kiyama duk wani wanda yake abokin gaba na mu'minai to ba zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma iya gwalgwadin tsoron da Allah zai jefa a cikin zukatan abokan gabar mu shine iya gwalgwadin imanin mu da shi da biyayyar mu ke ma manzansa wani kan iya cewa to tare da cewa irin wannan tsoro da Allah yake jefawa yaya ake samun wasu yaƙe-yaƙe daban wanda mu'minai suke samun karaya wannan kwa Ubangiji ta'ala na ba kafirai nasara akan mu'minai saboda wata hikima duk abinda Allah ya yi akwai hikima ya ba kafirai nasara wato a yakin Uhudu ba dan komai ba dan wasu su samu shahada wannan duk hikimomi ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala dan mu'mine su samu matsayi wanda yake madaukaki a wajensa a abu na biyu sai yake cewa wujilat liyal ardu masjidan wa tahura dan Allah yace an maida mun kasa wato gaba dayanta masallaci me yake nihi da masallaci anan ma'ana wuri ne wanda ya inganta a duka ayi sallah ayi sujada domin lafazin al-masjid a yare na larabci shine mawdi'us sujud inda ake sunkuyawa ayi sujada wannan kenan Allah ya ce banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan sai ya ce wa qahura yace kuma Allah ya maida mun kasa mai tsarkakewa ce idan ba mu samu ruwan da zamu yi amfani da shi to zamu iya shafar kasa mu yake mama sabani ga al'ummun da suka wuce idan kana cikin halin bulaguro to duk abin da zai wuce a kanka na salloli dole zaka tare shi sai randa ka dawo gida ko kuma a can cikin bulaguran naka in ka samu masallaci can zaka je ka shiga kai sallah amma ba maganar kai sallah a ko ina kamar yanda kasancewar mutanen Annabi Isa alaihi salam da sauran al'ummun da suka gabata baya halatta su yi sallah sai dai a cikin masallatan su wanda ake kiran su kana'is ma'ana coci da irin su biya wato da sawa'onan sawami dan daki da suke yi na ibada wanda yake na yahudu da sauransu to amma al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya yalwata mana duk inda sallah ta kama mu zamu iya yi sannan kuma tare da cewa su waɗanda suka gabata dole in dai babu ruwa sai ka neme shi kai arwalla ba maganar yin timama dan haka timama tana daga cikin abin da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummarsa shine mawdi'ush shahid dangane da shigo da wannan hadisin a wannan babi shine yace wujilat liyal ardu masjidan wa tahura manzon Allah yace an maida mun kasa wato duk fadinta masallaci ce ma'ana duk inda sallah ta kama musulmi sai yake cewa wa qahura mai tsarkakewa ce dan haka sai yace fa ayyuma rajulin za Allah yace duk mutumin da min ummati daga cikin al'ummata adrakatu salat wato sallah ta riske shi ga lokacin sallah yayi an gane ku ba a masallaci ba kuke kuna cikin tafiya shine manzon Allah yace adrakat musallama nan fadi salli sai sallama ana duk inda sallah ta kama to yin ta za a yi illa kasancewar akwai wurare wanda shari'a ta ware wanda baya halatta a yi sallah a cikin su wanda wuri na farko kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haramcin yin sallah wato ita ce makabarta makabarta baya halatta a yi sallah ba dan komai ba dan tushe kafa wadda take ta banna shine kafa wadda take ta shirka wuri na biyu wato shine ban daki domin ban daki matattara ce ta shaydanu kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-ardu kulluha masjid kasa gaba dayanta masallaci ce sai ce illal maqbura wal hammam manzon Allah yace banda makabarta banda ban daki wuri na uku wa zai tunatar da mu na'am yawa adanul ibil ko kuma ka ce ma'abinul ibil ma'ana inda raƙumma suke kwana ma'ana makwantar raƙumma inda suke durƙusawa wurin makwanansu wannan shi ma haramun ne yin sallah a wurin da nassi wanda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wuri na hudu daga cikin wuraren da aka haramta yin sallah wato shine gida wanda yake na kwace ma'ana wanda aka kwace na wani saboda anan akwai haƙƙin jama'a a cikin sa shi ma yana ɗaya daga cikin wuraren da malamai suka ware dangane da cewa baya halatta a yi sallah akwai wurare waɗanda kasancewar akwai sabani irin su jibji an gane ko duk da cewa wuri na hudu wuri na biyar shine dai wurin da yake da najasa duk wurin da aka yi yakini yana da najasa to baya halatta a yi sallah domin sharadin inda za ka yi sallah ya kasance tsarkakekke wuraren da aka dan yi sabani sune irin su almazbala ita shine jibji saboda shi jibji wuri ne wanda ana kyautata zatan akwai samun najasa ana amma in an tabbata akwai najasa baya halatta kwata kwata a yi sallah da irin su mayanka da sauransu da irin kasancewar sallah ta farilla a cikin Ka'aba da sauransu to waɗannan duka akwai sabani na malamai akan haka amma waɗannan wurare biyar na farko ko kuma mu ce hudun nan sune dai tabbatattu a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makabarta ban daki wuri wanda yake da najasa sannan kuma makwantar raƙuma sai ya ce wa uhillat liyal maghanim manzon Allah ya ce an halitta mun wato ganimu lafazin maganim jam'i ne na magnam ma'ana abinda aka ribato na dukiyar kafirai duk dukiyar da aka ribato ta a fagen daga sunanta ganima to wannan ganima Allah ya halitta ma manzansa sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummarsa lokacin da Allah ya ga wato raunin mu sai ya halitta mana ganima ta yaki tare da cewa shine yake cewa walam tahilla li ahadin shine yace walam tahilla li ahadin qabli ganima manzon Allah yace bata halatta ba ga eh waɗanda suka gabace ni na annabawan Allah duk waɗanda suka gabace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su cin ganima haramu ne idan aka yi yaki aka tattara ganima iya yanda ake yi da ita za a tattara wannan ganima gefe wuta za ta sauko daga sama ta cinye wannan ganima wannan shine iya abinda Allah ya shar'anta ma duk annabawan da suka gabata daidai da misu kada zarra baya halatta su ci wani abu daga cikin ganima ta yaki an gane ko shine kamar yanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake kissanta mana wani kalubale da Yahudawa suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa in har manzo ne an gane ku wai cewa wai Allah ya yi alkawari da su babu wani manzo da zai zo musu face kawai sai in ya zo musu da wuta wadda za ta sauko ta cinye iya abinda za su gabace shi da ita na sadaka ko kuma ta ganima sannan za su yi imani da shi kamar yadda Allah yake cewa alladhina qalu inna allaha ahida ilaina Allah nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar tare da cewa ƙarya ce suka kirkira suka jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka kasancewar duk wani manzo da ya gabata cin ganima ta yaki haramu ne wanda akwai hadisi na cikin sahihai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarin wani annabi daga cikin annabawan da suka gabace shi wanda Allah ya umarce shi dangane da buɗe wata alƙarya da yaki ana fafatawa aski ya zo gaban goshi kamar yanda ake faɗa a Hausa cewa aska ta dishi ma'ana ya kusa cin alƙaryar da yaki kuma ga rana ta je fadawa ya kalli rana yaga cewa wankin hula zai kai su safe sai yake cewa innaki ma'amura wa ana ma'amur yace ki horanki aka yi ki hudo daga gabas ki yamma ni ma kuma wannan yaki sani aka yi sai yake cewa ya Allah tsida mana ita Ubangiji ta'ala ya tsida masa rana sai da ya ci wannan alƙarya da yaki bayan ya ci alƙaryar da yaki aka tattara ganima ta yaki gaba ɗaya an tattara ganima wuta ta sauko ta lashe wannan ganima wuta da ta sauko sai ta koma gefe take cin ganima wannan annabi sai yake ce ma jama'arsa a cikin ku akwai wanda ya kunge ma'ana ya buye wani abu daga cikin ganima saboda haka yace daga cikin kowace kabila daga cikin ku waɗanda kuka fito fagen daga a samu mutum ɗaya yazo ya yi mubayi'a da ni misali in kabila goma ce sai a hudu kenan mutum goma su zo su yi mubayi'a da shi su haɗa hannu da shi a cikin waɗannan jama'a wannan yazo wannan ya bada hannu wannan yazo ya bada hannu sai aka samu ɗaya hannun shi sai ya liƙe da na annabi sai yace to a cikin jama'ar ka akwai wanda ya goye gani ba ta yayi saboda haka jama'ar ka gaba ɗaya su zo su yi mubaya'a da ni wannan yazo wannan yazo sai aka samu wasu daga cikin wannan kabilar hannun su ya dabke da wannan ba annabi me za a yi da aka je aka bincika cikin kayan su sai aka samu kan saniya na zinare aka amso aka kawo aka hada da wannan sauran ganima sannan wuta ta lashe don haka wannan dalili ne wanda yake nuna mana duk wani ba annabi wanda ya gabata ya gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummar sa haramun ne cin ganima amma mu ubangiji tabaraka wataala sai ya halitta mana kamar yadda yake cewa kulu min ma ganimtum halalan tayyiba ubangiji ta'ala ya ce duk abin da kuka ribato na yaƙi na dukiyar kafirai Allah ya ce ku ci shi ku jama'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin shi halaka ne gare to shi ne yake cewa wa uhillat liyal magani an halitta mu wato ganimu in ma ka ce maganin ko kuma ka ce gana'im in ka ce gana'im jam'i ne na ganima in kuka ce maganim jam'i ne na magnam sai an gane ku shine can Allah yake cewa maganima kathiratan ta'khuzunha sai yace walam tahillali ahadin qabli yace ita ganima bata halatta ba ga ɗaya daga cikin annabawa wanda suka gabace ni sai yace wa uditu shafa'a manzon Allah yace kuma an bani ceto wanda ceto ne anan shine babban ceto wanda ke kasancewa a ranar kiyama lokacin da tsayuwa ta yi tsayuwa wahala ta yi wahala jibi ya kama jama'a wani ya kawo masa idan sau wani ya kawo masa gwiwa wani ya kawo masa madaurin wando wani ya kawo masa dizzali a wannan lokaci jama'a gaba daya za su tafi wajen annaba adam alaihi salam su nemi cewa ya nema musu ceto a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rabe hukunci kowa ya san ina ne makomarsa adam ya nuna ba zai iya ba ya bada uzurinsa sai ya tura jama'a zuwa wajen annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu shi ma ya bada iya uzurinsa ya nuna rashin iyawarsa ya ce ku wuce wajen annabi musa a je wajen annabi musa ya tura jama'a zuwa ga annabi isa alaihi salam daga annabi isa sai ya tura jama'a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai je ya fadi kalkarshin al'arshi na ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya lakanta masa wani yabo yabon da bai taba lakanta ma wani daga cikin halittarsa idan yayi yabo yayi yabo sai Allah ya ce masa daga kanka roki duk abin da kake bukata a baka nemi ceton duk wanda kake bukata a karbi cetonka manzon Allah ya ce al'ummata ya ubangiji na al'ummata ya ubangiji na a lokacin nan Allah zai zo fagen alkiyama zawawa da ta dace da girmansa ya rabe hukunci ɗan aljanna su yi wajen dama Allah ya sanya mu a cikin su ɗan wuta su yi hagun Allah ya kare mu wannan ceto shine ake kiran shi ash-shafa'atul ughma babban ceto wanda Allah ya ma manzansa alkawali da nassi na alqur'ani a sa an yaba aka rabbuka maqaman mahmuda to shine anan manzon Allah yace wa uditu shafa'a yace an bani ceto shine kenan ash-shafa'atul ughma abu na biyar sai yace wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa manzon Allah yace duk wani annabi yake cewa duk wani annabi ya kasance ana aiko shi zuwa jama'arsa kawai an gane ku kowane annabi idan Allah ya tashi turo shi sai ya turo shi zuwa jama'arsa kawai kamar yadda Allah yake ce mana laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum azaba yawmin adhim haka mi yace wa ila adina akahum huda yace wa ila samuda akahum saliha kowane annabi da Allah ya turo yana aika shi ne zuwa jama'arsa kawai sai yace wa buistu ila nasi amma manzon Allah yace ni ko an turo ni zuwa dukkan jama'a gaba daya Allah ya turo shi zuwa dukkan jama'a har zuwa kiyama ba maganar balarabi da wanda yake ba balarabi ba an gane ku hatta da aljan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzon su kamar yanda nassi na alqur'ani ya tabbatar mana cewa manzo ne wanda aka bashi manzanci hadaddi tun ran da Allah ya turo shi to ba wani dole ya zamanto dan rakiya duk wanda ka sani dan rakiya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Allah yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi ubangiji ta'ala yace ga ya musu ce ya ku mutane ni manzo ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala zuwa gare ku gaba daya kamar yadda can Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira kamar yanda ubangiji ta'ala yake ƙara fada tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi li yakuna lil-'alamina nadhira to dan haka wannan aya ita ce take tabbatar da cewa hatta da aljannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon su domin lafazin alam anan abinda ake nufi al-insu wal jin mutun da aljan dan haka Allah ya turo ya saukar da sura ta musamman wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da aljannu to dan haka wannan yana ɗaya daga cikin abinda Allah yake bance shi shine umumul risala ma'ana manzancin shi manzanci ne hadaddi wanda ya hada dukkan al'umma har zuwa ranar kiyama don haka zance ne na banza cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai manzo ne wanda yake na larabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na dukkan al'umma kamar yanda yake fada a cikin wani hadisi wanda ke cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa wallazi nafsi biyadihi na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa ma min ahadin min hadhihi al-umma babu dai daga cikin wannan al-umma sai ce yahudiyin wala nasraniyin ba yahudi ko dan mushaw ya mutu yawma yamut ya mutu a ranar da ya mutu walam yu'min bil ladhi ursiltu bihi bai imani da abinda aka turo ni da shi manzo Allah yace illa kana min ashabin nari face sai ya kasance dan wuta a gobe kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan naru mawidu duk wanda ya kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jama'u Allah yace wuta ita ce mu alƙawartar shi ba inda zai ketare a ranar kiyama makomar shi ita ce wuta don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na dukkan al'umma har zuwa kiyama don haka lokacin da ya ga takaddu na at-taura a hannun annabi wa a hannun Umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah yake fada yake cewa yanzu Umar kama kama za ku fara yi yace wallahi yace wannan hanya da kake gani nazo muku da ita farakan tana tsarkakakkiya wanda daranta kamar yinin ta yake manzon Allah yake ce masa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da a ce Musa yau yana raye yace wallahi ba yanda za a yi dole shi ma ya zama dan rakiya haka annabi Isa alaihi salam Allah ya mana alƙawarin dawowar shi in ya dawo annabi Isa shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bi an gane ku dan haka anan abin da muke so mu gane babu bambancin wani launi na fata ko wani yare ko inda mutum yake rayuwa duk inda kake a doren ƙasa har zuwa kiyama baka da manzo illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu misali idan ka dauki irin addini wanda yake na nasaranci annabi Isa manzo ne wanda Allah ya tura shi zuwa wata jama'a kibantacciya su ne banu Isra'ila an gane ko duk wanda ya shiga nasaranci karambani ne karam shiga ne kamar yanda a Hausa ake cewa gora a cikin miya annabi Isa ba manzon ka bane ba an gane ko ba a turo shi ba zuwa gare ka manzo ne zuwa banu Isra'ila kawai kamar yanda Allah yake kissanta mana da kanshi annabi Isa yake cewa wa rasulan ila bani Isra'ila anni kad ji'tukum bi ayati min rabbikum yake cewa ubangiji na ya turo ni a matsayin manzo zuwa bani Isra'ila yake cewa ya ku bani Isra'ila ni na zo muku da wata mu'jiza daga wajen ubangijinku shine Allah yake kissanta mana a cikin surati Ali Imran da sauran surori waɗanda suke na Al-Qur'ani don haka kenan wannan hadisi na nuna mana fadala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin matsayin da Allah ya daukaka shi, matsayin da Allah bai kai wani manzo ko wani ba annabi daga cikin annabawan da suka gabace shi waɗannan abubuwa biyar Allah ya bashi shi kadai, wanda kuma wannan na nuna mana kuma hallo fadala ta al'ummarsa, daraja ta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan abin da Allah ya mana kyauta al'ummar da suka gabata Allah bai musu ba wannan kyauta. Yanzu idan ka dauki misali wannan tsoro da Allah yake jefawa a cikin zukatan kafirai, wannan Allah ya kebanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ba shi kare ba har da al'ummarsa mu'minai, kamar yadda Ubangiji ta'ala mai yake cewa sai ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira, sai ya ce wa kafa Allahu almu'minina alqitar, Allah ya isar ma mu'minai wato yaki, wa kana Allahu qawiyyan aziza, sai ya ce wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa, dan haka wannan yana nuna hatta da mu'minai wannan jefa burgici a cikin zukatan abokan gabansu abu ne wanda Allah yake bancin manzansu da su gaba daya har zuwa kiyama, kamar yadda can Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, ya kai wannan annabi Allah ya isan maka dangane da duk wani abin da kake tsoro, an gane ku, sai ce wa man ittaba'aka minal mu'minin, Allah ya isar ma duk wani wanda ya bi ka daga cikin mu'minai, don haka muka ce iya gwalgwadan wannan tsoro da Allah ke jefawa a cikin zukatan abokan gabarmu shine iya gwalgwadan biyayyar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in mun bi shi kashi 80 misali a cikin 100 to Allah zai jefa furgicin a cikin zukatan abokan gabarmu kashi 80 a cikin 100, in mun bi shi 100 saman 100 Ubangiji ta'ala zai jefa furgici a cikin zukatan abokan gabarmu 100 cikin saman 100, sannan wannan na nuna mana kasancewar ka'ida ta malamai da suke cewa al-aslu fil ashiya'i at-tahara ko kuma al-aslu fil ardi at-tahara, asali game da ƙasa da duk abin da yake shimfiɗa a kanta shine tsarki, kaga anan ya ce an maida mun ƙasa gaba ɗayanta wato kasancewar masallaci ce sannan mai tsarkakewa ce, dan baka isa baka ce abu kaza najasa ne dole sai kana da dalili, dan haka manzon Allah ya ce ƙasa duk fadinta manzon Allah yake cewa masallaci ce sai dai ban daki wato da makabarta, sannan kuma wannan yana nuna mana kana iya jefa wani abu na ilimi kafin a tambaye ka, kaga anan sahabbai ba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi, amma sai yake ba su labarin cewa an mun kyautar abubuwa guda biyar wanda ba a ma ba wani manzo daga cikin manzanni waɗanda suka gabace ne, kuma sannan anan akwai tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ceto a ranar kiyama, wanda akwai nau'ika waɗanda suke na ceto waɗanda suka kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muhallin su insha Allah a darasi na tauhidi kamar yadda zai zo, dan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر.